الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا شابك وينكو ha je sha biyar sha bakwai ko sha bakwai ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1416 yawa 1445 wadda ta yi daidai da 2 ga watan 9 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi Adillati al-Iziyati fi Fiqh al-Malikiyya na babban malami Professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na fitaccen littafin nan na Muqaddimatul Iziyya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 137 ko an ce wani yayi mun nakadi ya ce in daina cewa birnin Kano wai na cikin Badala shine birnin Kano yawa ya ce wai sai dai a dinga cewa a garin Kano saboda wai in aka ce birnin Kano sai a dauka a cikin Badala ake karatu eh wani dan Badala ne ina jaran da Mallam Hari zake ga yau eh wannan shine darasi na 137 muna kuma cikin babi na 11 wanda shine babi na ƙarshe a cikin wannan littafi mai albarka babin da ke bayani akan farillai sunnoni da ladubba a jumulce inda malam ya fara da bayani akan tauhidi wanda a satin da ya wuce mun yi karatu akan abin da ya shafi wato imani da ganin Allah ga mu'minai ranar tashin alkiyama wa anna Allah ta'ala yarahul mu'minuna wa yukallimuhum Allah ta'ala mu'minai za su ganshi ranar tashin alkiyama kuma Allah ta'ala zai yi magana da su inda muka kawo ayoyi na Al-Qur'ani da suke tabbatar da haka kaman fadin Allah ta'ala man khashiyar rahman bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib udkhuluha bi salam dalika yawmul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid wanda kalmar waladaina mazid a hadithin Suhayb annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta kaman yanda hadithin ya tabbata cikin sahihu muslim cewa az-ziyadatu hiya an-nazaru ila wajhi Allah al-karim ganin Allah mai girma shi ake nufi da mazid anan ko kuma lillazina ahsanul husna wa ziyada a can cikin suratu Yunus mun karanta fadin Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira sannan mun karanta fadin Allah da ya nuna cewa kafirai ba za su ga Allah ba ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun ko wannan ita ce aqida tabbatacciya ingantacciya aqidar ahlus sunnati wal jamaa cewa mu'mine za su ga Allah ubangijin su ranar alkiyama za su ji dadi matuka jin dadin da ya mafi jin dadin aljanna kuma Allah ta'ala zai yi magana da su kaman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadithin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito hadithin Adi bin Hatim Allah madaukakin sarki ya kare da gare shi sabanin wasu batattun kungiyoyi masu cewa ba za a ga Allah ba a lahira kaman Mu'tazila kaman Shi'a da ire-iren su suna kuma da awarwai hakan shine tsarkake Allah subhanahu wata'ala su a wajen su sannan mun tattauna game da matsayar musulmi na kware game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su ne mafi wato musulmi ya kudurta cewa mafi alkhairin karni su ne sahabbai sannan waɗanda ke biye da su sannan waɗanda ke biye da su sannan a cikin sahabban wanda yafi kowa falala Abubakar ne sannan Umar sannan Uthman sannan Ali Allah ya ƙara yadda a gare su kuma wajibi ne mutum yayi kurum ya kame bakinsa ga barin ambaton waɗannan kirka kan mutane in ba alkhairi zai faɗa ba kansu alqur'ani cike yake da yabon waɗannan bayin Allah kamar faɗin Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun wannan aya tana nuna khairiyar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tsira sa'adin su wato akan wanda dubba su ba sannan mun karanta hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam duk suke nuna falalar waɗannan bayin Allah Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yadda mun karanta ainihin wato bambanci tsakanin wato fifita sayyidina Ali da sayyidina Uthman wannan abu ne wanda wasu cikin malamai sun fifita sayyidina Ali akan sayyidina Uthman wasu sun fifita sayyidina Uthman akan sayyidina Ali duk da cewa kauli mu da muka fita fiya akan sa shine sayyidina Uthman shi za a fara gabatarwa sannan sayyidina Ali game da abin da ya shafi kalifanci kuma ba mu da ja Abubakar shine yafi dacewa da kalifanci a farko sannan Umar sannan Uthman sannan Ali radiyallahu anil jami'i to za mu tashi kan wata gaba qalil muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi ssalati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Abul Hasan Ash-Shadhili yace ga wani fasali a cikin fasalin za mu ji bayanin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qalil musannif Abul Hasan yace as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wajibatun fil 'umri marra yiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati wajibi ne a rayuwa sau daya wato lalacewar ta kai matuka a ce tunda Allah ya halicci mutum bai taba yi wa annabi salati ba ko sau daya shi yasa malam Hasan Ash-Shadhili Abul Hasan Ash-Shadhili yake cewa wajibi ne akalla alal aqallin aqall a ce ka taba yi wa annabi salati sau daya to ka sauke wajibi game da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala yace inna Allaha wa mala'ikatahu. Lallai haqiqa Allah da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi. Suna yin salati ga Annabi. Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ku yi koyi da Allah mana, ku yi koyi da mala'iku mana, sallu alaihi kuma ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallimu taslima kuma ku yi masa sallama mai yawa Suratul Ahzab ayata 56 fa yajibu ala kulli muslim a karkashin wannan ayar sai ya zama wajibi akan dukkan musulmi an ya atamira bi amri llahi lahu ya aiwatar da umarnin Allah gare shi fi zalika akan haka domin cewa akai inna Allaha imma kai baka sani ba to ka sani Allah madaukakin sarki wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna faiwa annabi salati sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu wannan kira ne umarni Allah zai bayar yace ya ku waɗanda suka yi imani sallu alaihi wannan umarni ne ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallimu wannan shi ma umarni ne ku yi sallama tasliman kuma sallaman mai yawa to wannan sai ya zama yawa musulmi wajibi ya aiwatar ya kuma yi aiki da wannan umarni na Allah game da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam qala ibn kathir rahimahullah babban malamin tafsiri ibn kathir rahimahullah yace wa haka ba'dhu wasu malamai sun hakaito annahu yanda sha'anin yake innama tajibu salatu alai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajaba ne kawai fil umri marratan wahida a ce mutun yayi sau daya tak a rayuwarsa imtithalan wannan sabida wato bin umarni wato imtithalan li amri al-aya sabida bin umarni da kuma aiwatar da kwatanta wannan umarni da yazo a cikin wannan aya thumma hiya mustahabbatun sannan wasu daga cikin malamai suka ce to daga nan kuma yi wa annabi salati ya zama mustahabbi fi kulli halin a kowane hali kenan kaman yanda aikin haji idan mutum yayi sau daya tak a rayuwarsa ya sauke farilla sauran in zai je aikin haji sau miliyan yayi mustahabbi zai samu lada to shi ma suka ce wasu daga cikin malamai suka ce yi wa annabi salati akalla sau daya a rayuwar mutum wajibi ne sannan daga nan kuma yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam sai ya zama mustahabbi a kowane hali wassalatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam fadlan an kaunihi imtithalan li amri Allah biha fa hiya aidan muraggabun fiha lima laha min al-fadl wal khair yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati fadlan banda ma an kauniha banda kasantuwar yiwa annabi salati imtithalan li amri Allah biha mutun ya aiwatar da umarnin Allah da Allah ya umarni da shi to fa hiya bugu da kari kuma yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati aidan kuma muraggabun fiha ana kwadaitar da ni da kai da sauran musulmi a cikin yin salatin akwai abun kwadaitarwa a cikin yiwa annabi salati limalaha saboda abinda salatin annabi yake da shi minal fadli nafalala wal khairi da dimbin alheri walaha minal fawaid ga kuma yiwa annabi salati akwai tarin fa'idoji da amfani wato tsarin fa'idoji wa thamarat da amfani ma yaj'alul muslim wanda wannan kadai ya isa ya sanya musulmi ragiban ya zama mai kwadayi matuka filiz diyadi minha wajen yawaita yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam malai yace wa min tilkal fawaid daga irin wayancan fa'idojin daga wasu daga cikin amfanin yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati na daya da'atullahi fi amri na farko in kai wa annabi salati to kai wa Allah biyayya cikin umarnin da Allah ya yi maka Allah ya umarce ka yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani sallu alaihi ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam wa sallimu taslima kuma ku yi masa sallama mai yawa dan haka duk sa'an da kai wa annabi salati fa'ida ta farko shine kayi abinda Allah ya umarce ka baka zama bujirarre ba baka zama fasiki mai fandarewa umarnin Allah ba game da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce kayi wa annabi salati a matsayin ka na mai imani kuma kayi dan haka fa'ida ta farko kenan Allah ya saka kayi fa'ida ta biyu ta yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam husulu thawabi ashri salawati min Allah mutun zai dace zai samu sakamako da lada guda 10 ashru salawatin zai samu ladan salati 10 min Allah daga Allah shi idan yayi wa annabi salati guda 1 shi kuma Allah zai masa 10 man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 manzo Allah ce duk wanda yayi min salati Allah zai masa 10 kai kafi morewa kai kafi chabawa domin kai wa annabi kai kuma sai Allah yayi maka na fata gane wannan yana daga cikin fa'idar yi wa annabi salati akalla mutun zai samu ladan salati 10 daga Allah madaukakin sarki wa yudha'ifu Allah kuma yakan rubanya ya ninka liman ya sha'u ga wanda ya ga dama in Allah ya ga dama ma ya karbi salatin sai iya inda Allah ya rubanya maka shi ba iya 10 ma Allah zai saya ba wannan yana daga cikin fa'idar yi wa annabi salati riba ce kan riba daya zaka yi Allah ya ma 10 an fahimta ko wannan ko a kasuwanci aka ce zaka siyo abu amma ka ninka kudin sa 10 ai yayi riba da yawa to ballantana Allah ta'ala da kansa in kai wa annabi salati dai zai maka 10 kuma ma Allah yakan rubanya ladansa ga wanda ya ga dama Allah ya ninka maka fiye da 10 na uku kifayatul abdi wa na uku kai nailu shafa'atihi sallallahu alaihi wasallam
samun cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so manzon Allah ya cece shi to ya rike wato salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya wasa da shi ya yawaita yi wa annabi salati to annabi sallallahu alaihi wasallam zai cece shi ranar alkiyama wannan kaga fa'ida ce ba ɗan karama ba ta yi wa annabi salati daga cikin tagomashin da zaka samu na yi wa annabi salati shine zaka shiga cikin cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu daga cikin falalar yiwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama salati kifayatul abdi yiwa annabi salati sallallahu alaihi wasallama ya ishi bawa ma ahammahu duk abin da ya dame shi duk abin da ya damu mutun ya zuba wa wannan abin salati ya sha mamaki duk damuwar da mutun yake take damun sa a duniyar nan to akwai alamun ya karanta yiwa annabi salati domin duk wanda ya rike salatin annabi ya yawaita shi to duk abin da ke damun sa Allah madaukakin sarki zai isa masa wannan yana daga cikin fa'idar yiwa annabi salati kama warada fil hadith kama yanda yazo cikin hadisi wani yazo ce ya ma'aikin Allah yanzu zan san yayi maka salati a cikin yini in kasa yini na uku maka kashi daya cikin yini na amma salati ya kake gani yayi yace eh yayi amma da zaka kara da yafi maka alkhairi yace ya ma'aikin Allah idan na san yayi maka salati rabin yinin kuma in yi wasu abubuwan yayi yace yayi amma inda zaka kara shi yafi maka alkhairi yace ya ma'aikin Allah idan na san yini na kashi biyu bisa uku duk salati ne ta yi maka ban yi komai ba sai yi maka salati kashi ɗayan kuma ne wasu abubuwan yayi yace yayi amma inda zaka kara shi yafi maka alkhairi yace ya ma'aikin Allah idan na san yini na gaba ɗaya ba abin da ne sai yi maka salati ya kake gani yace idan inda ko zaka yi haka da duk damuwar ka ta tafi da haka maganin damuwa maganin ainin bakin ciki maganin takaici maganin bala'i da musiba salatin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam in ka shiga cikin damuwa kawai ka rike salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi dan uwa zaka sha mamaki Allah nan da nan zai fitar da kai daga cikin damuwa na daga cikin abin da ke fitar da mutun daga damuwa ya kwaranye ta ta tafiyar ta shine yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kaga fa'ida ce daga cikin fa'idojin yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati na biyar annaha tadau sahibaha ala dariqil janna yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati to shi salatin yakan sanya mai yin sa akan tafarkin aljanna din mai yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan tafarkin aljanna li'anna man tarakaha sabida wanda ya bar yiwa annabi salati yake rowar yiwa annabi salati yukhdi'u dariqal janna to ya zai kuskurewa hanyar aljanna zai daga cikin alamun mutun ya kuskurewa hanyar aljanna a gaba baya yiwa annabi salati sallallahu alaihi wasallam na shida daga cikin fa'idar yiwa annabi salati ibqa'ullahi azza wa jalla thana'al hasan wato wanzar da kyakkyawan ambato wal barakati da albarka lil musalli ga shi mai yin salatin daga Allah madaukakin sarki Allah zai wanzar da kyakkyawan ambato da albarka ga mai yi wa annabi salati kana san Allah ya dawwamar da kyakkyawan ambatansa a kanka kana san Allah madaukakin sarki ya zazzaga albarka a rayuwarka to ka rike wuta ka dage wajen yiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salati fa inna Allah yusalli alaihi domin kaga dai duk wanda yake yiwa annabi salati Allah yana masa salati wa li anna al musalli kuma shi mai yiwa annabi salati dalibun min Allah abinda yake nema a wajen Allah an yuthniya ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam abinda yake nema wato min Allah daga Allah an yuthniya ala rasulihi shine Allah yayi yabo ga annabin sa sallallahu alaihi wasallam wa yushrifahu kuma yana neman Allah madaukakin sarki ya daukaka manzon sa wa yubarik alaihi ya kara albarkarsa ga manzon Allah wa ala alihi da iyalinsa wannan shine a takaicen kaiwa annabi salati abinda kake cewa Allah ina so ka kara yabo da kirari da kwarzantawa da daukakawa da albarka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa wa hadha du'a mustajabun da kai wannan addu'ar amsashiya ce ka ce domin as-salatu minallah in ka ce domin ba kai kake salatin ba ce kai allahumma salli ashe kai ba kai ba ce kai ya Allah yi salati duk lokacin da zaka yi salati abinda kake cewa kenan da haka ka daina cewa kai salati roƙon Allah kai yayi wa annabi salati cewa kai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid kaga abinda ka roki Allah yayi wa annabi kenan kace ya Allah kai salati kai kirari kai yabo kyakkyawa ka sanya albarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa da haka wa hadha du'a wannan addu'ar idan kai ta mustajabun addu'a ce amsasshiya Allah ya karba fala budda to kaga kenan babu makawa an yi hasula lil musalli mai yin salatin shi ma zai samu nau'in wato fala budda an yi hasula lil musalli nau'un min zalika babu makawa mai yin salatin zai samu wani nau'i na haka shi ma Allah zai masa salati kenan Allah zai yabe shi Allah zai madaukakin sarki zai sanya albarka a cikin rayuwarsa wal jazaa'u fa min jinsil amal sakamako Allah yana yin sa daga irin jinsin abin da ka aikata yanzu roƙon Allah kai yayi wa annabin sa salati to Allah zai yi wa annabin nasa salati ya karba addu'a ka kai ma kuma zai ma salati wannan yana daga cikin falalar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ko fa'idar yi wa annabi salati na bakwai daga cikin fa'idar yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati annaha sababun lidawami mahabbatil abdi lirrasul sallallahu alaihi wasallam wannan yana sababa dawwamammiyar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga bawan da yake yawaita yi masa salati akwai wata kauna ta dindindin da annabi yake yi wa duk mai yi mai masa salati da haka tana sababa ka shiga cikin wa'anda annabi yake da dawwamammiyar kauna a kansu wa ziyadatuha wa tadha'ufuha da karuwar kaunar da nunkuwarta kana son kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya dinga yawan kaunarka kaunar da annabi yake ma ta dinga rubanya kana son haka to yi masa salati sababi ne da ke samu ke sa ka samu haka shi yasa ibn al-qayyim da ya tashi a cikin ainin ya kawo falalar salati sai da ya kawo guda 40 falalar yi wa annabi salati ta kai wajen guda 40 anan ma zai kawo mana wasu daga ciki kamar yanda kaga ga fa'ida ma yanzu an kawo mana fa'idoji da yawa da haka daga cikin fa'idar yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam wato yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam sababi ne hanya ce dalili ne na samun kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ga bawa sababi ne hanya ce ta samun karuwar kaunar annabi da rubanyar kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ga bawa daga cikin fa'i wannan kenan mala ya kawo mana guda 7 daga cikin fa'ida wannan fa'idoji ne na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati wanda ko iya nan aka tsaya wannan ya ishi mai rabo ya kwadaitu ya kuma samu karsashi na yawaita yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati wa yata'akkadu salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati yana ƙara ƙarfi fi asharati mawadin a wurare guda 10 a ko ina an kai wa annabi salati ana bukata a kowane lokaci yi wa annabi salati shi yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ba a ce sai lokaci kaza banda lokaci kaza ba to amma akwai wasu wurare wanda yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam an karfafi gwiwa ka akan lalle a wayannan wuraren ka yawaita yi wa annabi salati na dhukuruha mala yace zamu ambaci waɗannan guraren guda 10 lifa'idati ya saboda amfaninta saboda amfanin su al-maw'inul awwal wuri na farko da aka karfafe ka kai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam fi akhir at-tashahhud fi salati atahiyar karshe a sallah tahiyar karshe a sallah bayan kai tahiya to zaka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'o'i neman tsare Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga fitinar wuta azabar kabari fitinar dujal ainihin wato fitinar rayuwa da ta mutuwa to wannan tahiyar karshe na daga cikin gurin da aka karfafa maka yi wa annabi salati shine tahiyar karshe lalle karka kuskura ka sallame sallah ba tare da kai cike tahiyarka da yi wa annabi salati ba sallallahu alaihi wa sallam Al-mawdinu thani wuri na biyu da aka karfafa gwiwarka akan yi wa annabi salati fi salatil janaza a cikin sallar janaiza ba'da qira'atil fatiha ce bayan karatun fatiha ana yin kabarbari ne guda nawa hudu kabbara farko zaka karanta fatiha kabbara ta biyu zaka yi wa annabi salati da haka daga cikin guraren da aka karfafa yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam akwai cikin yin sallar gawa raka'a kabbara farko Fatiha kabbara ta biyu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku yi wa mamaci addu'a kabbara ta hudu ko kai sallama ko ka kare wa mamaci addu'a da sauran musulmi al-mawdinu thalis wuri na uku da aka karfafa yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam a wurin inda zikirihi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ka ji an ambaci manzon Allah kar kai shiru kace sallallahu alaihi wasallam wannan shine wuri na uku da aka karfafa maka yi wa annabi salati duk sanda kaji an ambaci sunan sa akan abin hawa kake a ƙasa kake a zauna kake a tafa kake me kake yi kaji an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam to kai masa salati an abi huraira an karbo daga abi huraira radiyallahu anhu qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ragima amfu rajulin ragima amfu rajulin ay khaba wa khasira wa dhalla wa ajaza wa lasika amfuhu biturab wannan shine kalmar ragima in aka ce ragima khaba ya tabe wa khasira ya tafka hasara wa dhalla ya wulakanta wa ajaza ya gaza wa lasika amfuhu biturab hancin sa ya tunkuyi kasa wane ne man wato zukirtu inda wato shine mutumin da rajulin zukirtu indahu mutumin da aka ambaci sunana a wurin sa falam yusalli alayya yake min salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ragima amfu rajulin an tirmuza hancin mutum ya tabe yayi hasara ya wulakanta ya gaza wanda duk aka ambaci sunana ya gaza cewa sallallahu alaihi wasallam tabewa ta tabbata gare shi hasara mummuna ta tabbata ga wanda aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu alaihi wasallam tabuwaye shi waragima amfu rajulin adaraka abawaihi indahu alkibar falam yadkhulahu aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tabe ya tabka mummunar hasara ya kaskanta ya wulakanta gazawa ta tabbata a kansa hancin sa ya tunkuyi kasa wane ne mutumin da adaraka abawaihi ya riski iyayensa ko uwar da uban suna raye ko uwar ce a raye uban baya raye ko uban ne a raye uwar bata raye ya riski iyayensa indahul kibaru kuma girma da shekaru ya cin musu tare da shi falam yadkhulahu aljanna amma ba su shigar da shi aljanna ba kai wannan ya gama hasara wala duk wanda ya rayu da su ya rabu da su bai samu aljanna ta sanadiyar su ba wannan ya tabe annabi ya ce a gaya masa ya tabe yayi hasara ya wulakanta gazawa ta ko ina ta mamaye shi hancin sa ya tunkuyi kasa a ce ga aljanna ruwa dage bi mahaifiyarka kyautata mata yi mata abin da take so mahaifinka kyautata masa faranta masa yi masa biyayya yi masa ihsani amma ka kasa yin haka har ya tsufa tsufa ya cin masa har ya mutu baka shiga aljanna ba ta sanadiyar iyayenka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aragima amfu rajulin adaraka abawaihi indahul kibar falam yadkhulahul janna na uku wa ragima amfu rajulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce an tirmuza hancin mutum yayi hasara ya tabe ya wulakanta ya gaza wane ne wan rajulin mutumin da dakhala alaihi ramadan watan ramadan watan rahama watan gafara watan yanci daga wuta watan samun aljanna ruwa amma ramadan ya shigo summan salaha ana ta an kai daya an kai azumi na biyu an kai na goma an kai na 20 29 har azumin watan Ramadan ya zare ɗaya bayan ɗaya ya tafiyarsa qabala an yi gufara lahu kafin a gafarta wa mutum wannan shi ma ya tabi in ba a gafarta masa ba a watan Ramadan to a wani wata yake neman gafara idan bai dace da watan Ramadan ba a wani wata yake san yake sa ran ya dace haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kallo wayannan muhimman abubuwa yayin musu wannan abin da aka kaga wannan hadisin hadisi ne wanda yake Imam Tirmidhi ya ruwaito shi hadisi na 3545 wa hasanahu kuma ya ce hadisi ne hasan wannan shine wuri na uku daga cikin wuraren da lallai karka kuskura kaji an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ka kima sa salati dan kada wannan magana ta annabi ta fada kanka المودل الرابع ورينا هدو عند دخول المسجد لو كشن شغا مسلاتي كو ادو بسم الله وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كو اللهم افتح لي ابواب رحمتك kaga wannan shi ma ana yi wa annabi salati ba wa annal masajida lillahi bane Allah shiga fata mala ina sake maimaita ma wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan wannan ba addu'a shiga masallaci bace dan haka daga cikin wuraren da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kuma an karfafa hakan shine wajen lokacin shiga masallaci al-maudinul khamis wuri na biyar daga cikin wuraren da aka karfafa lalle ayo annabi salati a wurin sallallahu alaihi wa sallam inda sama'il adhan lokacin jin kiran sallah lokacin da mutun yaji kiran sallah na farko an ce zai yi koyi da mai kiran sallah da abinda ya fada ka fada da abinda ya fada kana fada har sai an zo hayya ala salah hayya ala falah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah in an gama kiran sallah zakai allahumma rabb hadhihi da'wati tamma zuwa karshe abu na biyu kenan zakai wa annabi salati abu na uku kenan zakai raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan abu na hudu kenan za kuma kai yi kayi addu'a ka roki alkhairin duniya da lahira ga kanka da iyayenka da ƴaƴanka da masoyanka da sauran ƴan uwa musulmi wannan sune abubuwa biyar da ake so bayan kiran sallah ya zamto kai su to daga ciki akwai yiwa annabi salati sallallahu alaihi wasallam bayan ladan ya gama kiran sallah almaudinus sadis wuri na shida daga cikin wurare masu ƙarfi wajen yiwa annabi salati sallallahu alaihi wasallam inda du'a lokacin da zaka yi addu'a karka kuskura ka daga hannu kai tayi wa Allah magiya ya baka kuɗi ko ya baka mata ko ya baka ƴaƴa ko ya baka jari ko ya baka sana'a ko ya baka kaza amma ka manta da yau annabi salati ka kuskure hanya hanyar a biya ma bukata ka kuskure mata duk wanda zai daga hannu ya roki Allah bai yi wa annabi salati ba a cikin addu'a ya kuskure hanya da haka daga cikin gurin da ake karfafa maka kai wa annabi salati shine lokacin da kake da bukata wajen Allah kake roƙon Allah to lalle kar ka manta kafin ka fara gaya wa Allah matsalolinka da bukatunka kai wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam fa inna salata turfa'u domin da kai wa annabi salati shi ba shamaki salatin annabi ana daukaka shi ne ai sama da shi to fayurfa'u ma ahaddu'a sai a daga hadda addu'a taka amma sai baka yi wa annabi salati ba ita addu'a ba garanti dama alfarmar salatin annabi za ta yi sama to kuma sai baka yi wa annabi salati ba kana nan kana ta godo kana ta abun nan kila addu'a ka ko saman silin ɗinka ba ta wuce ba amma in ka gane sai ka yi wa annabi salati to shi yi wa annabi salati dama za a ɗaukaka shi ne zuwa sama to sai a haɗa tare da addu'a ka sai su yi sama sami'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum ya du'u fi salati yana ta addu'a a cikin sallarsa amma fa lam yumajjidillaha bai girmama Allah ba bai kwarzanta Allah ba bai zuga Allah ba bai yi wa Allah kirari ba a cikin addu'ar wa lam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ajila hadha wannan yayi gaggawa wannan mutun yayi gaggawa me ce ce gaggawa yana zuwa Allah bani kudi Allah bani kaza Allah Allahumma rzuquni emergency ajiya ka ba Allah an fahimta sai annabi yana jin sai yaji ba yi wa Allah banbadanci ba yi wa Allah yabo ba kirari ba kaza ba yi wa annabi salati kawai Allah bani kaza Allah bani kaza yace Allah ya wannan yayi gaggawa thumma da'ahu sai daga baya annabi ya kira shi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai annabi ya fada masa auli gainihi ko ya fada waninsa yace idza salla ahadukum idan dayanku zai yi addu'a fal yabda bi tamjidillah to ya fara addu'ar da girmama Allah wassanaya alaihi da kirari da yabo ga Allah thumma yusalli ala nabi sannan abu na biyu yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma sannan na uku yad'u ba'dahu bayan yayi wa annabi salati sai addu'a bima sha'a da abin da yake so ya roka sai ya roka an zo daidai gabar da in ya tura application zai tafi ina fata an gane wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 1481 Imam Tirmidhi hadisi na 3475 hadithin Fadala bin Ubaid ne radiyallahu anhu sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sahihu Abi Dawud hadisi mai lamba ta 1314 Al-Mawdinu Sabi' wuri na 7 daga cikin wuraren da aka karfafa ayyuwa annabi salati sallallahu alaihi wasallam as-salatu alaihi yawmal jumu'a yuwa annabi salati yawmul jumu'ati rana jumu'a li hadithi aus bin aus sabida hadithin aus dan aus anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzan allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'a na daga cikin mafifita fiyayyin ranakunku ita ce ranar jumu'a fihi khulika adam ranar jumu'a aka halicci annabi adam wa fihi qubida ranar jumu'a aka karbi rayuwarsa wa fihi nafha a ranar jumu'a za a yi busar kaho wa fihi sa'qa ranar jumu'a kowa zai mutu fa akthiru alayya min as-salah ku yawaita yi min salati fa inna salatakum domin salatunku ma'rudatun alayya ana kawo mun ana bujuro mun da shi karka ce ai kana yi anan wani yana yi a can wata jiha wani a wata kasa yana yi manzo Allah ce duk salatin da kuka yi min ranar juma'a ana bujiro min da shi a ce wani dan gidan wani a huri kaza yayi ma salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya yimin salatunku ma'ruda ana bujiro min da shi qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya maikin Allah kaifa tu'radu alayka salatuna ta yaya ake bujuro maka da salatin mu bayan ka riga ka bar duniya wa kad arimta har ka diddige yanzu ta yaya al'umma ka duk wanda ya salati yanzu tsakanin mu da annabi sallallahu alaihi wasallam sama da shekara 1000 a ce kuma duk lokacin da muka yi mai salati ana bujuro masa a gaya masa cewa kai masa salati ko wani ya masa salati sai sahabbai suka ce amma akin Allah yanzu bayan ka bar duniya kai shekaru a cikin kasa ka diddige to yaya za a bujuro maka salatin mu qal sai manzo Allah ce inna allaha harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya wane kasa ta ci jikin annabawa Allah ya haramta wa kasa ta ci jikin annabawa duk annabin da aka binne shi yanda aka binne shi yana nan a haka sallallahu alaihi wasallam wannan ka koma cikin sahihul jami' hadisi na 6357 Al-Mawdinu Thamin wuri na 8 daga cikin wurare masu falalar gaske wajen yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam inda al-khutbati lokacin hudba ka khutbatul jumu'a kaman hudbar jumu'a lalle bayan liman ya gama yi wa Allah kirari da yabo ga Allah to yayi wa annabi salati daga cikin wuraren da aka karfafa a yi wa annabi salati shine a hudubobi ka khutbatul jumu'a kaman hudbar jumu'a wal idain da kuma hudubar idin babbar sallah da karamar sallah wal istisqa da hudubar da ake yi in an yi sallar roƙon ruwa wa khutbatir rajuli lil mar'ati fil nikah da kuma hudubar da mutum zai yi idan zai auri mace an gane ko in za a daura auren mace da mutum ai ana yin khutbatul haja ko cikin khutuba din ana yi wa annabi salati to wayannan suna daga cikin wuraren da aka karfafa wajen ainihin wato yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam al-mawdin al-ashir mai makon tasi' sai kawo al-ashir ko al-mawdin al-tasi' inda tarafayin nahar wato a lokacin gaffai guda biyu na rana gaffai guda biyu na yini wato gefofi guda biyu na yini safe da yamma fi azkari sabahi wal masa a cikin zikiran safa da na yamma shine tarafayin nahar gefe guda safi tarafayin nahar gefe guda na yamma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man salla alayya hina yusbiha ko hina yusbihu wa hina yumsi asharan can akwai wani gyara da na gyara ban sani ba ko kun kula da shi ragima amfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya a rubuce sai yasa alaihi sai ku gyara annabi sallallahu alaihi wasallam ce man salla duk wanda yayi salla ala man salla alayya wanda yayi mun salati hina yusbihu a lokacin da ya wayi gari wa hina yumsi da lokacin da ya yammata asharan yayi mun salati 10 kacal adarakatku shafa'ati yawmal qiyama ceto na zai riske shi ranar kiyama wannan hadisi ne wanda yake shi ma Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 1147 da isnadi sahihi Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya inganta shi a cikin ta'liqinsa da yayi wa Sunan Abi Dawud a mujalladi na 4 shafi na 273 sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin sahihu Abi Dawud shi ma ya inganta wannan hadisi hadisi na 925 yake cewa wa yustahabbu lahu an so ga musulmi al-iktharu min zalika yawaita wannan salatin la siyama yawmul juma'a musamman ra'yinin juma'a wa lailatuha da kuma daren juma'a musamman daren juma'a ran alhamis da dare kenan da kuma washagari ranar juma'a to wannan musamman ana san yawaitawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a wannan li hadith Aws ath-Thaqafi sabida hadithin Aws ath-Thaqafi radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min afdali ayyamikum yawmul jumu'a na daga fiyayyin ranakun ku ranar juma'a fihi khuliqa adam ran juma'a ka halici annabi adam wa fihi qubida a cikin ta aka karbi ransa wa fihi nafaqa a cikin ranar juma'a za a yi busar kaho wa fihi sa'aqa a cikin wannan ranar kowa zai mutu fa akthiru alayya min as-salati fihi ku yawaita min salati a cikin wannan rana da yini na juma'a fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin salatun ku ana bujiro min da shi wannan mun karanta wannan hadisin ko sabaka qariban at-tahziru min ba'd al-manhiyat wannan kadan kenan daga cikin falala da garaba sar yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sai mu kama mai tayi ko malam hasan ash-shadili imam al-hasan ash-shadili yake cewa wato at-tahziru min ba'd al-manhiyat wato tsawatarwa da jan kunne daga wasu abubuwa da aka hana wa taharumu qira'atul qur'ani bitalhin an haramta karanta alqur'ani da lahani wato da rerawa irin rerawar waka an hana idan mutum zai karanta alqur'ani yayi karatun da duk wanda yaji ya san littafin Allah yake karantawa qira'atan wa tajwidan da karatunsa da tilawar karatun masha Allah yana karatu tartil da abin nan amma kada mutun ya an haramta karatu mutun ya dinga yin irin yanda mawaka wannan kaga ya fita daga cikin tsari irin na ainihin wato karanta alqur'ani shine at-talhin wal ghibatu wan namimatu wal kadhibu wal hasadu wal ghadu wal ghasbu war riba wa aklu amwalin nas bil batil daga cikin abin da aka haramta akwai giba giba shine zikiruka akhaka bima yakrahu wato yi da mutane me ake nufi da giba shine ka ambaci laifin dan uwanka da ka san baya so laifin yana aikata shi kuma baya so a fadi yana aikatawa baya nan sai kake fada shine giba kai hattara da wannan mummunar dabi'a kar ka yi wa mutun da kwankyawawan ayyukan ka tafi masa da su lahira a sauke wannan kayan naka na alheri a biya shi saboda gulmarsa da zaginsa da cin mutuncinsa da kai baya nan shi kuma a lafto laifuffukansa a jibga ma da aka giba tana daga yana daga cikin hadarinta kuma gashi kamar ta dan shi shiga shedan diya sa ta ta kwarara cikin jama'a sosai da haka ai hankali haramun ne yin giba kar ka ce to ai abinda ka faɗa ba ƙarya ka faɗa ba yana aikatawa shine giba din ai zikiruka akhaka bima yakra ka ambaci laifin dan uwanka da kasan baya so yana ƙarya ka ce ai wani ta kai yanzu ka danda maganar sa makareccin wannan kalmar da ka faɗa ka aibata shi da ƙarya kuma shi baya so a ce makareci ne giba ce wannan giba ce wannamimatu da annamimanci annamimanci shine wato hada mutane rigima da akai gibar mutum baya nan sai kai kuma ka dauko kace ai wani ran nan da baka nan ba abin ba bai rage komai ba sai da yima tik to kai annamimi ne shi ma haramun ne yanzu kaga yana zaman zaman sa yana cikin farin ciki ka zo ka dagula mal lissafi akalla zai ji ransa ya baci wannan yanzu ne zai wa kaza 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 to wannan abin da kai laifi ne a musulunci annamimanci kenan a bar shi mai giba ya ji da iya laifin sa to dauko laifin dan ka hada su kuma ka zo ka ce ai wane ya faɗi abu kaza akan ka to wannan shi kuma shi ake kira da annamimatu wal kadhibu da ƙarya wannan ita ma haramun ne wa yahrumu alaihi al kadhibu wal ghibatu wan namimatu ko duk mallam abdurrahman al aqdari di ya gaya maka wal hasadu da hasada hasada shine burin gushewar ni'imar da Allah ya yi wa waninka wannan ita ce hasada duk wanda yake da wannan to yana da cutar hasada Allah ya ni'imta waninsa kuma sai yake jin haushi yake ganin wannan ni'imar bata dace da wannan ba yake fatan Allah ya gusar da ita wannan hasada cutar hasada ce wal gasbu da kwace wannan shi ma haramun ne kwacen waya ko da sauran dukkan wani fisge da kwace da za a yi a haƙƙin mutum ne a kwace masa ko a nuna masa makami a kwace wannan dai yana daga cikin abin da yake haramun a musulunci war riba da riba wa aklu amwalin nas bil batil da cin dukiyoyin mutane ba ta hanyar gaskiya ba ta hanyar cuwa-cuwa an gane ku ta hanyar cuwa-cuwa ba ta hanyar gaskiya ba ko a office ko a ina ne ya zamto mutum ana cin dukiyoyin mutane ba ta hanyar gaskiya ba wannan shi ma yana daga cikin abinda aka haramta a musulunci qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin junanku a tsakankaninku bil batil ba ta hanyar gaskiya ba ba ta hanyar gaskiya ba duk wanda zaka ci dukiyar sa ya zamto hanya ce shar'antacciya hanya ce ta gaskiya ka samu daga gare shi ikaci kuma da dadin rai ba tare da ainihin wato akasin haka ba suratul baqara aya ta 188 ay bil haram wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil bil batil ay bil haram kar ku ci dukiyoyin ku a tsakankanin ku ta hanyar haram wa huwa anwa'un shi ku cin dukiya ta hanyar haram nau'i nau'i ne kala kala ne min ha daga ciki as-suhut akwai as-suhut ita kuma kalmar suhut tana da fadi wa minhu yana daga cikin as-suhut aklu malil yatim cin dukiyar maraya suhut ne an ce ka taimaki maraya ka agaza masa ka shafa kansa ka tattaro shi zuwa gidanka ka ciyar da shi ka shayar da shi ka tufatar da shi ka bashi ilimi mai kyau ka bashi tarbiya ba ma haka yi ba kai lallabowa kai dan abin da aka ban masa in ya girma ya ci gaba da tafiyar da rayuwarsa kuma kalalibe wannan ba karamin laifi bane cin dukiyar maraya wanda ita ma ta zama ado yanzu kaji an ce kanin baban mutum ko wan baban sa ko babban wa ko kaza kawai ya turmushe dukiya ya lalata ta dukiyar marayu gaba ɗaya mutum ya ci sata a gaba yayi ta hidindimin sa yayi ta sabgogin sa yayi ta kashe-kashe ba gaira ba dalili sai ya ga ya bannatar da wannan dukiyar to wannan yana daga cikin as-suhut qala Allahu ta'ala Allah ta'ala yace innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman lalle wannan da suke cin dukiyoyin marayu bisa zalunci innama yaakuluna fi butunihim nara wuta ce kawai suke ci a cikunan su wuta ce kawai suke ci a cikin cikunan su wasa yaslauna sa'ira kuma za su kona a cikin wuta mai tsananin zafi ay aqibatu amrihim zalika fi nar ay karshen wannan al'amari nasu a wuta ne lalle kam ka ci abu mai kyau ka sha abu mai kyau ka sa riga mai kyau ka hawo abun hawa mai kyau da dukiyar maraya amma ka sani abinda ka ciwo kanka Allah ta'ala ya ce wuta ce ka ciwo cikinka suratul nisa ya aya ta 10 insha Allah sai mu tashi babun rashawa eh an gane ko bribery and corruption to za mu ji kuma mai malam zai ce game da cin hanci da rashawa insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.